السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Babi na sai da sayarwa hadisi na 259 ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amso daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace za ta baya ar-rajulani idan mutum bi suka yi saye da sayarwa tsakanin su fa kullu wahidin minhum bi al-khiyar kowanne daya daga cikin su yana da zabi malam ya tafarraka matakar busa rabu ba wa kana jami'an sai kasance suna tare suna a guri daya inda aka yi cinikin aka sai abun kowa yana da damar ta da cinikin ko kuma ci gaba da cinikin aw yukhayyiru ahadum al-akhar ko kuma an rabu amma dayan su ya ba dai zabi da zabin cewa zan je da cinikin nan zuwa lokaci kaza in abun na ga ya mun fa in khayyara ahadum al-akhar kene tabbatar da cewa ciniki ne na zabi ba mai kake ba idan dayan su ya ba ma daya zabi fa tabaya ala zalika suka yi ciniki akan haka faqar wajaba al-bay'u cinikin ya wajaba wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a idan sun rabu bayan sun yi cinikin wa lam yatruk wahidan minhum al-bay'u ba wanda ya bar cinikin daga cikin su faqar wajaba al-bay'u cinikin ya wajaba matakar ka saya ka bashi kudin shi ka dauki kayan ka tafiye ka ciniki ya tabbata ba zancen ka komo ka ce ka fasa ko ya baka kudin ka an hakim ibn hizam radiyallahu anhu kale yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albayyani bil khiyar masu saye guda biyu suna da zabi malam ya tafarraka matakar busa rabu ba au kala ko kuma ce hata ya tafarraka har su rabu fa in sadaka idan sun ma juna gaskiya mai kaya yayi gaskiya mai saye yayi gaskiya wa bayyana suka suka yi bayani shi mai kaya an kayan shi yana da wani aibu yana da wata matsala ya fada shi ma haka nan mai dukiya burka lahu ma fi bai'i ma sai a sa musu albarka cikin cinikin su sai Allah ya sa albarka cikin mai kayan kayan su mishi albarka shi ma dai amshi kudin kudin su mishi albarka wa in katama idan suka boye kowa boye gaskiya to kaza ba suka yi ƙarya muhiqat barakatu bai'i ma sai a shahi albarka cinikin su kowa ya kasance kai ya kai sai da mishi kudin ba albarka shi da ya saya abin da ya saya kin yaje ba albarka ba zai amfana da shi ba me ya kawo sababin wannan saboda kowa yayi ƙarya cikin saye da sayarwa kamar yadda ake a kasuwanci na babu na gaba babu mayu na anhu min al-bu'i ibabun abinda aka hana cikin ciniki nau'ikan ciniki wanda aka hana an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah naha anil munabaza yayi hani game da cinikin giha wa hiya tarhu ar-rajulu sawbahu bil bai'i shine mutun ya giha ta fashi da ciniki ila ar-rajulu zuwa ga wani mutun qabla an yuqallibahu kahin yajijuyata aw yanzura ilayhi ko kahin ya duba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kawai ya gefa maka a rike ka amsa dauka ba tare da ka bubbuda ba ka leka ba cike da bai ka bashi kudi wani ha anil mulamasa kuma ya hana da cinikin shahwa wal mulamasa lamsu rajulu sawba la yanzuru ilai shi kuma cinikin shahwa shine mutun ya shahwa tuha ba tare da ya duba ta ba kawai ka beka mishi jika bi ko jika biyar ka ce kawai hannuna tuha da ya kama ya hau busa kanta ita ce na saya da wannan kudin yayi kama da caca ko da mura kana iya doko wanda yake kudin ka ko kuma wanda bai kai ba an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la talqaw ar-rukbana kada ku tarbi ayari ala bai dukum ala bai wa ayarin kada dayan ku mana la talqaw ar-rukbana yan kasuwa wanda suna kawo suna zuwa wani guri su kawo kaya kasuwa kan wani ya tarbe su shi ya sai daga wajen gari kuma ya taho gari da su yama mutane tsada wala bai'u ba'dukum ala bai' ibadi yace ka yabi ibadukum ala bai' ibadi kada wasun ku sai ciniki akan cinikin wasu wani ya je ciniki yana sayan abu to kai kaka sa bakin ka kabari har sai ya saya ko kuma ya bari wala tanajashu kada ku yi cinikin uzuri kai kokarin zira dan uwanka a cikin ciniki kai kuma ba sai kake malamai sun fassara shi da shine huwa an yazira fi salati li yagtarra biha ghayruhu huwa la yuridu shara'a shine mutun ya rudar da dan uwan shi wajen sayan wata haja shi kuma ba saye ba yake yi abokin shi ne a kasuwa ya taho shi ya je saye shi ya ga masayi sai kuma abokin shi na kasuwa ya zo shi ma ya nuna shi ma kamar wani mai saye ne yana kara ma abun kudi wala bi hadirul libadin, kada wanda yake mazaunin gida dan gari yayi ciniki ga dan kauye. Dan kauye ya zo da abin shi zai kai kasuwa ko dabbashi ko wani kayan gona, kace ka amsa ka je mishi kasuwa kai ka sai da mishi da tsada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar bayu Allah arzu ta bangaren sa da bangare, idan ya kai da wani ya saya da arhan ne zai samu shi ma abin da zai samu a kasuwar shi. Wala tusirru li ibla, kada ku yi tasriya ga raƙumi wala ganama da tamakkai, karamar dabba ko raƙumi zaka saida ka barta a kita tsata kwana ɗaya kwana biyu dan ta tara nono a hansar daga an je a ga cewa mai nono ce a saita a haka. Yace wa manabta a duk wanda ya saita a haka da wannan yaudara fa huwa bi khairin nazarin, yana da zabin ɗaya cikin biyu abin da ya gani ba'ada an yi halbaha bayan ya tatse ta. In radiyaha amsaka, in ya yarda da ita ya ga a yadda take nonon ta na asali ta mushe rike ta haka ciniki yayi. Wa in sakhidaha, idan yayi fushi da ita ya ga bata mushe ba yau darashi akai, raddaha to ya maido ta, ya maido ma mai ita abin shi. Wa sa'an min tabrin, da tiya ta dabino, tiya dabino shine madadin abin da ya sha nonon a zaman da ta yi a wajen shi. Wa fi labzin, a wani lafazi kenan nan gurin da ya zamana ko nonon da ka tatsa ya kai tano guda a sati ko kuma ya kai budu guda, kawai dai tiyar dabino zaka maido, tunda abu ne wanda ba iya kididdige shi za a yi ba, abin da ya fito daga hantsa to sai shari'a ta ba da kaucewa tiyar dabino. Wa huwa bil khiyar salasa, a wata ruwaya ce yana da zabi har zuwa kwana uku. Daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'a hablil habala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin dabba mai ciki abin da ke cikinta. Wa kana yabta'u ahlul jahiliya, cinikin yan jahiliya suke yin shi. Kana ar-rajulu yabta'u al-jazura, mutun zai kasance ya sayi raƙumi ila an tuntajan naqa zuwa hatta guwa ta aihu, dan dake cikin ta ya saye shi hatta aihu, yana jira an aihu nashi ne. Summa tuntajallati fi badaniha, sannan wanda ke cikin ta ta aihu. Wannan ba komai yasa ba, saboda abin nan ne rudi ne, yana iya zawa masaki ko yazo ba rai ko yazo a mace kuma a shiga rikici. Innahu kana yabi'u sharif, ya kasance yana saida abin da ya zamana ya kusa mutuwa. Wa hiya al-kabira al-musanna, ita ce babba sosai tsohuwar dabba da ta gwajajjabe tana kusa mutuwa. Bina tajil janini, da dan jinjiri da an aihe shi, allazi fi badana kaci, wanda ke cikin cikin uwar shi. Kenan ka ba da wacce tsohuwar gwajajjaba da ta kusa mutuwa dan tsuha, a ce kuma kai ka jira in wacce ta aihu za a baka dan cikin. Ciniki ne wanda akwai rudi a cikin shi. Wa anhu radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'a tamarati, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin ya'yan itatuwa. Hatta yabdu salahu, ha sai sun bayyana nasu, sai sun nasu ta bayyana, sai sun naza a saida su, ba za a saida dan itace danye ba. Na halba'i wal mubta'u, ya hana mai saye da mai saidawa. Kaga wannan a jikin uwa, to ina ga yanzu wanda suke masu saida yana dan yanzu a ciro shi a ta yawo da shi kamar su mangwaro su waye duka suna tsanwa shar za a ciro su ana saida, wanda wannan bai halitta ba. Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'a thimari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da cinikin dabino, ya'yan itatuwa, hatta tuzihi, sai sun yi rubabe. Kila aka ce wa ma tuzihi, me ake nufi da sun yi rubabe? Kale ce ta tahmarra, sai sun yi ja. Kaga anan kyarar annabi ya gaya maka yadda kai sun kai za a saida su, sai sun yi ja, sun na alaman nuna kenan. Kala sai ce a ra'aita izamana Allahu tamra, bani labari idan Allah ya hana ya'yan itatuwa, ma'ana su wannan yana jikin uwar itacen, yana jikin uwak da binanka ko mangwaranka ko leminka, ya kwashi diya kan tsam ka zo ka saida ma mutum, ka ce to bani shi ka goma lokacin sun na kai ka higi tun suna danyen su, wannan haramun ne. To shine ce bani labarin Allah ya hana ya'yan itatuwa, yana iya alloba ta zo ko wani abu ya zo ya halaka su. Bima yastahillu ahadukum mala akhi, da me zaka halitta dukiyar dan uwanka? Shi ya amshi jika goma katanin ya kashe, kuma ga abun ya halaka kenan, kaga ya ci dukiyar ka ba tare da halacci ba. Wa an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tattalaqa rukuban, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aje a tarbayi ayari masu kawo kaya kasuwa. Wa an yabi ahadirul libadin, ko kuma wanda ke gari ya saida ma dan kauye, ko ya saida ya kuna lahu simsar, gashi na ishe na taimu. Fa qultu ibn Abbas, nace ma dan Abbas, ma qawlu hadirul libar, me yake nufin dan birni ya saida ma dan kauye? Kale ce la yakunu lahu simsaran, kada ya zame mishi dillali, shi ya kawo abin shi kai ka amsa ka ajje ka amsa kace ya zamna kai kaje ka saido mishi in shine zai saida da arha kai kuma da ka san kasuwa kaje ka saida dan in haka nan za a yi yan kasuwa ba za su samu amfani ba han Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kale yake cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muzabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da cinikin muzabana an yabi a samar khadihi shine mutun ya haidi shine mutun ya saida ƴaƴan itatuwa garkashi in kana na khalin inda bine ne bi tamrin da dabino kailan a au wa in karman koda inabi ne ya kasance kana da ƴaƴan itatuwa a dabinin ka ya kwashi diya kansan kace ma wani wanda yana da dabino bahu goma ba ni bahu goma da binan naka tawa in tayi garkashe ka ka abin gakinta ka hige ta wannan ya haramta yace an yabi ahu bi zabibin kailan ko inabi ne ka saida mishi da zabibi a au da wanda yake uwashi ko hatsi ne misalan mu yanzu da muke amfani da shi ga gonarka ta hatsi ta tashi ta kai kamar eka guda kace ma mutun to ba ni bahu biyu kai ka kama ta hatsin duk gashi ya kusa bai ma kai ga cirewa ba yace wa in ka nazara in ya kasance kayan gona ne an yabi ahu bi kailan da mai saida shi da au na abinci na ha an zalika kullihi annabi yayi hani game da haka gaba ɗaya dukan haramun ne saboda da kamar yadda ya faɗa cikin wancan ayan itatuwan wata alloba tana iya zawwa abin ya halaka bai idan na ba an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma kale yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam muhabara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin muhabara wal muhaqala da cinikin muhaqala wa anil muzabara da muzabana duka nau'i ne na ciniki zan mu gansu yace wa an bai'i thamarat hajabiru sulawa da cinikin yayan itatuwa har sai sun fara nuna wa Allah tuba'a illa bi dinarin wa dirham kada a saida su sai da dinari da dirhami illa al-araya sai araya al-muhaqala al-hinda fi sunbilaha bihinda an ce al-muhaqala shine a saida alkama da wannan kinta a cikin zangarniyarta a saida ta cikin zangarniyarta nan da yace illa al-araya sai darasuwa shine kana da ƴaƴan itatuwa ba saidawa zakai gaba ɗaya ba wancan yana da gona wancan yana da gona amma nashi bai yi da kaiwa ba kai kuma naka ya kai yace da Allah ba ni bahu guda ko bahu biyu inna wasu ka kai in maida maka wannan ita ce araya shi ya halitta amma kai wuce ausu kibiyar shi ma tiya 300 kai ya wuce haka nan in ya wuce haka nan an hana ya shiga rudi an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah na wancan muhabara ga hadaita ba ita ce ba kuwa a cikin su muzabana mun ganta muhaqala ga ta ya fassara al-hinda fi sunbura muhabara shine ka bai cinikin wannan haya gona da wani bangare na abin da take huddawa ka ba mutun haya gona ya kama wannan bangaren cewa ya noma amma in yin noma abin da ku huddo shi kai ka kama wancan bangaren shi ya kama wancan bangaren kai a matsayin mai gona ba za a yi wannan ba an abi mas'ud al-ansari anna rasulullahi an samarul kalbi annabi sallallahu alaihi wasallam samarul kalbi ya hana game da abin nan kudin kare a sai da kare a ci kudin haramun ne sai da wani ya kasance karan da kakkarantar ne karan horauta karan gadi wannan shi ya halitta a sai da shi dan saboda wannan doriya fa'ida da take jiki da shi ba dan matsayin shi na karam ba shi ma ba ga wanda zai ci ba wa maharul bagi da kuma sadaki na karuwa sadaki shine abinda za a bata a lalata da shi an kira shi akan sadaki tajawuzan duk da ba sadaki bane amma an kira shi da sadaki a matsayin tajawuzan kawai wa hulwanul kahin da kuma abinda za a ba ma boka dadin boka abinda za a bashi shine hulwan daga alhalwa ne abu mai dadi yan saboda yana zamne ke yaudaran mutane shi yasa aka kira shi da kamar halwa Harafi ibn Khadiji duka wannan haramun suke ci radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kale yana cewa samanul kalbi khabisun kudin kare datti ne wa maharul bagi khabisun da kudin da sadakin karuwa datti ne sadakin ta ba wai wani ya arme ta ba a matsayin zai arme ta ya ba da sadaki a abinda za a bata a yi lalata da ita shi ake cewa aka kira da sadaki an duk da ba sadaki bane wa kasbul hajjami khabisun da abun nan kasuwanci na mai abun ga shi ma datti ne kasuwancin mai kaho shi ma datti ne ya ga nan gurin guda biyu na harko haramun ne amma guda ɗaya na ƙarshe shi wannan makaruhi ne ba haramun bane dan saboda wanda zai yi kahoyin kaho sana'a ce amma tanazzuhan an so a ce yayi wata sana'a sama da wannan saboda sana'a ce ta dana'a ta kaskantar da kai amma ita ba dan tana haramun ba babu al'araya wa ghairi zalika, baban daraswa da ma wani wannan. Abinda ake ce ma daraswa shine wancan misalin da muka yi, kasance kana da garka ta dabi ne ko kana da garka ta hatsi ko ta dawa, wani ma yana da tashi makwabcinka, nashi ya kai ganina, kai naka bai kai ba, kace ya ara maka tiya kaza ko bahu kaza kahin naka kai ka maida mushi nafsun wannan abun. Yanan kamar aro ne ko bashi ne, amma ya san ba kudi zaka bashi ba, kai ma irin abun zaka bashi in naka ya kai, ya halitta amma da sharadin kai ya wuce a wasu kibiyar. An Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahib al'ariya, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame da ma'abucin daraswa, an yabi a habi kharsiha, ya saida ta da kirdadanta. Yanan kirdadan koda kace mishi ba ni tiya kaza, in lokacin nawa yayi kai kuma ka kalici daga nan zuwa can, amma kai ya wuce kai ausu kibiyar. Ya kharu bi kharsiha tamran, da kirdadanta a matsayin dabino, ya akuluna harubaban su ci a matsayin danyen dabino wanda ya nana. An Abi Huraira radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangume cikin cinikin daraswa, fi khamsati ausikin, cikin ausiki guda biyar, au duna khamsati ausikin, ko kasa da ausiki guda biyar, shine nisabun zakka kenan tiya 300, ko kuma a wani lisafin bata yi da kaiwa 300 ba. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, man ba'a nakhalan qad ubirrat, wanda ya sayar da uwar dabi ne wanda har an mata ribabi, fasamruha lil ba'i, akwai armi da ake ma wannan dabi ne, fasamruha lil ba'i, to ya'yan itatuwan na wanda ya saida ne dan saboda tanin sun kainana, illa an yastarida wal mubta, sai in mai sayan ya sanya sharadi, matukar zaka saida ma mutum uwar iccen gaba daya, to ya'yan dake jikinta sunnana, ya'yan itatuwan naka ne, sai dai hu'un mai sayan ya sa sharadin cewa to ni ho har ya'yan ne zaka saida mun wannan tun harko ai ciniki har wannan. Wali muslimin, ga muslim, man ibta'a abdan, wanda ya saida, wanda ya sayi bawa, fa maluhu lillazi ba'ahu, dukiyar shi ta wanda ya saida shi ce, illa an yastarida lil mubta, sai in mai sayan ya sa sharadi, shi ma irin na ya'yan itatuwa. Wa anhu radiyallahu anhuma, saboda da bawa da dukiyar shi da komai shi duka na mai shi ne. Anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa, man ibta'a ta'aman, wanda ya sayi, ya sayi abinci, fala yabi'uhu, kada ya saida shi ta tawfiyahu, sai ya amso shi, shi abinci shi kadai yake da wannan khasiya. In wa fi lafzin, a wani lafzi ya ce, ta yaqbidahu, sai ya karbe shi, daga ibnu abbas kwatankwacin shi. Me yasa wannan musulunci ya bi hanya ce ta yaki da yunwa, hanya ce ta kare al'umma hada cikin yunwa, duk wani sauran abu kana iya sayan shi bai shigo hannunka ba ka saida, amma banda abinci shi sharadin shi, in ka sayo shi ka saro shi daga wani guri matukar sunan shi abinci, to baka saida shi ba sai ya shigo hannunka, dan in bai shigo ba zai zamana wanne ya saya shi ba ya saya a hannu, wance ya saya yayi ta yawo, kudin ne zai ta yawo, abincin yana can a mangaza asalin inda yake a aje, to in aka yi wannan kuma al'umma za su shiga cikin takura, sai musulunci ya kare maslahar jama'a ba ta yan kasuwa ba. Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu huwa bi makkah amal fatah, yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada a shekaran fatahu makkah, inna allaha wa rasulahu, lalle allah da manzon shi harrama zuwa al-khamr, sun haramta cinikin giya, wal maitat da mushi, wal khinzir da aladi, wal asnam da gumaka, duka haramun ne a saida su. Faqila ya rasulullah, aka ce ya ma'aikin allah, ara'aita shuhumal maitati, ba mu labarin kitse na mushi, fa innahu yutla biha sufun, shi ana shafa ma jirgin ruwa, shi masu jirgin ruwa suna daukan kitsen nan mushi su shafa mushi, wa yadhanu bihi aljulud, kuma ana shafa fata bishin mutane suna man shafa da shi, wa yastasbihu biha nas, suna yin hutula da shi, mai na hutula suna yi da shi. Fa qala la huwa haram, yace a haramun ne duka wannan ka ai. Summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da zalika, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a wajen wannan, yace qatalallahu alyahud, Allah la'anci yahudawa, inna allaha lamma harama alaihim shuhumaha, Allah lokacin da ya haramta musu kitsa, jamaluhu, sai suka narkar da shi, ma'ana azabuhu, da zal jamaluhu, azabuhu, suka narkar da shi, summa ba'uhu, sannan suka saida shi, fa akalu famanahu, suka ci kudin shi, kenan nan hila ce, wayo ne dubara su kaman hanin Allah, tunda ya haramta musu cin kitse, to sai suka yi dubara su narkar da shi sai su saida su ci kudin, to duka wannan haramun ne. Ne sha yake cewa idan Allah ya haramta wani abu, zai haramta kudin shi, kamar giya da alade da sauransu. amma nan gurin kai rikice ma mutun ga kare ga jeki an haramta cin shi kuma ana wannan kin shi ana sayar ana saida shi shi wannan dan saboda amfanin daban ba dan ciwa yake saida shi saboda amfanin shi na dora kaya da sauran bukatu da yake da shi ba dan ci ba amma wanda ya kasance ba wani amfani banda wannan cin ka masa alade to ya zama na haramun ne shi ma ga kare can da muka yi bayani wanda ya zama na an karantar da shi farauta ko tsaro ko gadi ya halitta a saida shi saboda wannan amfanin ba dan cin shi ba ne wannan ne.